mai Allah baya bace an karkare sarauta tai ban mai da baba soja ina gwanin ka ganawa wala mi dukuna fagaga da dukuta Allah ya baya ro ya gobe gobe bayin zago azumi yayi azumi yayi na je wai yayi azumi yayi yaro ka tashi ka nemi naka kafin a ce garin gida ya fika ku baba soja baba soja abel kari ku de gasara nana inga kilolo de nasare unde bolodo shikankara mamu jigeka ne bayi sheto kankara ayi jo kankara ku yo koje nasara ude ne bana umade ne kasuna ezagi yango betu tintu daje ba fingo ezagi yango beti unda fulato tashiba eze susu gambara ba soja mekulanda mekulanda waya yupe suko mami tu tutu suko sala kutu fondondo uwe juji na lokocho mkado garaga Allah babu kai babu kunya ya bayi shirka kankara fiye kuna aizu nasara mikote yende bana umote yende kasuna ekawa so kwake la jinsuno Allah baya mungu kukua Achawe tari Hey, baba tari Hey, ize zigo kyo Zigo kyo Mochigo mwoma kyo Ah, ah Ela kakafi kide yukura Ah, ah Seje ida Zaga kade yukuro Moko baba ramadan Bala sami nasara jina Tsoke ke mi ya samina ezala obe doko tuji zan bata ze dazne da nasara sun kande su dawo sun sabe Allah baya kyauta ya bada labari nasara nasara gaba dai nasara nasara ba soja kullawo doge yuna eke wasabe me kunu ya Tajiki umelebeba Na soja Ulewo Nome yuna Jika kija kwa kwa Kacha wengi patiwa Baba soja Taki yomwesheyo Nenga mkelekarimu Taki yomwesheyo Ude yende vana Umwede yende kasuna Nasara, nasara, gabadai Nasara, nasara Masoja, babo Shaban Walil, Shaban Walil, Kalili Dona, oku Shaban Walil, Kalili Dona. Masoja, babo Fatima, Masoja, babo Fatima, Fatima etuna, Kaliza, Fatima etuna, Kaliza. Oku baba Usman, Usman, baba yunno, ndana Usman, melo sara komil, ndana Usman, haka Allah yi, baka sada kumbani tozai, wenji de, Allah baya bati, amte karim sara utatai, sansan, nunga ida baba soja, ina gwani kaganawa, ashe, wala mitu kuna, baka gana Zalai Allah ya baya ro ya gobe gobe bayin zago Masha Azumi yayi Azumi yayi Banga ma ngaje wai yayi Azumi yayi Yaro ka tashi ka nemi naka kafin a ce garin gida ya fika Ayyo Oku baba soja baba soja Abdul Karim Oku me nasara nana nasara.